أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya da tabbata daga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki hada mu a karatun mu na littafin babban malami Imam Adh-Dhahabi, littafi mai suna Kitabul Kaba'ir, inda a sati da ya gabata muka tsaya a ƙarshen kabira ta 18. Yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan kabira ta 19 a darasin mu na 33 a jerin gwanu na shi wannan zama da muke yi na wannan littafi. Malam yake cewa al-kabiratu tasi'ata'ashara, kabira ta 19, sai ce shurbul khamr, shi ne shan giya. Malam, idan ban manta ba, a wannan littafi ya jero adadin manya-manyan zinubai wanda suke gadar ma da mutum tsinuwa, la'anta da hushi da kuma gidan wuta gobe kiyama a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. To, a cikin jerin wa'annan manya-manyan zinubai, yau mun zo na 19, wanda shi ne shan giya. Shan giya a musulunci lokacin da ya zo, zan ba da ɗan tarihi kaɗan na abin da ya shafi giya. Lokacin da musulunci ya zo, ya samu larabawa, yana daga cikin ɗabi'arsu, abinda suka saba da shi shine shan giya. A wannan lokaci sai da ya kai duk gidan da ka je, za ka samu turu daban-daban a ajiye. Akwai na mai gida, akwai na matar gida, akwai na yara, wanda kowanne akwai giya a ciki. A lokacin da mai suka ɗauke ta, yanda muka ɗauki ji a yanzu, kaga dai ai zaga wani lokaci ana sayan ji da ana sha, ko ai a gida ko kuma a siyo na kasuwa a sha, irin su koka da sauransu. To, su ma haka ke da kwai giya, ita ce kamar matsayin jikinsu a wannan lokaci. In aka ci abinci ko in an yi wani abu, ita ce ake ɗauka a sha. Lokacin da mutum ya kai wani mataki na shan, a lokacin da yake shiga wani yanayi daban ya fita daga cikin hankalin shi. To, ta manya a lokacin nan ma, ta manya yara ba sa taɓa ta, mata ba sa taɓa ta, ta mai gida kenan ba mai taɓa ta, he shi kadai. Saboda in ka sha wani yanayi za ka shiga, shi mai gida babba ne da sauransu, shi takan yana iya tahammulin giya ko mun ƙarfin ta a lokacin. Amma yara su tasu nabiz suke ce mata, me nabiz, kamar ji ne wanda kuma ya kusa kaiwa matakin giyan ma, tunda dai gashi nan dai in mun lura ko turawa za ka samu a cikin filikon gidajensu ko a cikin fina-finansu za ka rangani akwai giya a ji. Amma giya za ka ga an ɗauka bai huce wurin ɗan kaɗan da za a ɗauka a cikin ɗan biyar ba a sha, sai wanda ya niya takanas ya ce su zai, to shi ne za ka gani ya zo ya kwasa ya yi ta sha, ya yi ta sha har ya kai wuta cikin hayacin shi. Kenan ka ga su ma sun maida ta ɗabi'arsu turawa cewa akwai giya wadda ake sha yau da gobe. To, larabawa haka suka ɗauki giya a wannan lokaci. Musulunci da ya zo, manzala sallallahu alaihi wasallam da ya fara da'awa sai dai shekara 23 yana da'awa, ai 13 yana da'awa a garin Makka, bai ce musu ba kasu sha, bai ce musu ba me yasa kuke sha, amma shi baya sha. Haka daga cikin manyan sahabbai akwai wanda ba sa sha. Me ake so a yanzu? Lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo, so yake su fasa bauta ma gumakai, su koma su yarda cewa Allah shi kadai ake bauta ma, kuma shine abin bauta. Wannan abin ake so su yarda da shi da farko, kafin a shiga detai na wasu abubuwa za su biyo baya na ibadu da wasu abubuwa da suke aikatawa na haramun. Amma yanzu me ake so su yarda cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine kadai abin bauta, gumakai da suke sassaƙawa ba abin bauta bane, shirka ce ga Allah. Saboda shi ne babban zunubin da Allah baya so, wanda idan mutum ya mutu yana yin shi gidan wuta ne, Allah zai sa shi har abada kuma ba zai huta ba. Amma sauran zunubai idan mutum yana aikata su, in ya mutu ma yana yi, takan yi Allah da rahama shi, ya ji kambawa, ya yafe mishi, ya sa shi gidan aljanna. Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah baya gafara idan an mai shirka, amma kuma bayan shirka, bi ma'ana kowan irin zunubi in dai ba shirka bane, Allah ya ga dama yana iya yahewa, kuma in ya ga dama zai sa ka gidan wuta, kai kaso a gidan wuta in yaso zuwa wani lokaci a hudu ka kika gidan aljanna. Shi dai menene wanda mutum yana shirka baya dawama a wuta. To manzo sallallahu alaihi wasallam sai yake kiran su a hankali akan cewa su zo su yarda cewa Allah shi kadai da abin bauta. Yanzu daga cikin salo na wa'azi da ake ma wannan mutane a wannan lokaci, sai da Allah subhanahu wata'ala ya ringa tuna musu, kai giyan ma da kuke sha ku tuna wani ni'ima ce ta Allah. Hede tuna musu ce giyan ma da kuke sha ni'ima ce ta Allah. A cikin suratul Nahl Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa min tamaratin nakhil ko tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana, sai ce inna fi dhalika la'ayatan liqaumin ya'qilun, sai yake ce musu daga iyan itace na dabino wannan wal a'nab, na'am, tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana, yace daga iyan itace na dabino da kuma na inabi, tattakhiduna minhu sakaran, kuke daukan shi wannan yan itacen kuke sarrafa giya da shi. Abdullah ibn Umar yake cewa sakaran ana nufin giya da muke sha a wannan lokaci, wa rizqan hasana, sai Allah subhanahu wataala kuma ya ce kuma kuke samun arziki wajen sayar da wannan yan itacen. Kenan kaga anan tuni ma ake musu da cewa giyar da suke sha ma ni'ima ce ta Allah da ya ba su yan itace da hikima kuma da suke sarrafawa har suka samu wannan giya suke sha suke molewa, saboda abu ne na jin dadi a wurin su. Duk wanda zai biki sai ya kata, in mutum ya tsara walima sai ya kata, duk wani abu da ake na jin dadi sai an kai giya tulunta a shi. Yanzu sai daga cikin sahabbai wasu sai abin yake damun su, saboda zai ga babban mutum kamali amma giya ke sha, in ya sha giya sai wuta daga hayacin shi sai ringa sharme kala kala, sai abin da bai dace ba, ya hudu abin da bai dace ba, ya aikata abin da bai dace ba. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ita ce ummul khaba'is, ita ce uwa ta zinubai baki daya, saboda idan mutum ya sha ta komai yana iya aikatawa. Yanzu sai sahabbai suke zuwa suke tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wai menene matsayin giya a musulunci, ya kamata a ba su position ta musamman ta musulunci akan giya tunda an yi shiru ba a ce komai ba. Shine sai Allah subhanahu wataala yake cewa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, sai ce kul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, yace wa yas'alunaka ma yunfiqun. A wannan aya idan muka lura da aka tashi bada amsa, Allah subhanahu wataala ya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, suna maka tambaya akan giya da caca, wani matsayin su a musulunci. Su ba su fahimci ba cewa a lokacin nan so ake siyar da Allah shi ne, so ake su ringa bauta mai shi kadai, su hasa shirka ita ce babba. Amma su imanin ya fara zama, ka san hikima ta addinin musulunci, komi e tabbar e tabba ke bi, ana so a yanzu su ma yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga jikin su, su ringa san shi a wannan lokaci, duk abin da yake musu ku yi zaku, duk abin da yake kar ku yi bakwai. Amma yanzu kawai kai tsaye ka isko mutane ka ce kai kaza haramun ne, kaza ba a yi, kaza ba a yi. Yanzu yau ko hadisi, misali wanda littafin hadisi na dauko gabaki ɗaya illahirin hadisan na aka zubo wa mutum lokaci guda aka ce kai aiki da su, aka ka ba shi aiki. Amma a hankali ka dauko wannan ka ce me gashi, ka dauko wannan ga hukuncin shi. To Allah subhanahu wataala ya san sabo da wannan bayan Allah suka yi da giya ta sun mira da kamar ruwan shan su, idan kai tsaye aka ce musu kar ku sha matsala ce, takan yi su bantare su ƙi bin umarnin Allah, shi kuma ƙin bin umarnin Allah azaba ce. To shine sai aka ce to bar a bi su a hankali ya tabbar ya tabbar. Yanzu sai Allah subhanahu wataala da zai ba da amsa, sai ya ce kul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin nas, sai ya ce ita giya cutarwarta mai girma ce yawa gare ta, sai ya ce wa manafi'u lin nas, sai ya ce kuma tana da amfani lin nas ga mutane, amma bai ce ba lil mu'minina. Ka lura
bai ce ba ga mummunai an hwanin ma ba ga mummunai bai ke a'a lin nasi ga mutane saboda mutane ya gama kowa ya gama wanda musulmi wanda ba musulmi ba kenan ana kasuwanci ana kaza ana kaza tunda a cikin manafi'in nata bai huce kasha ka shiga wani ne ko kuma ka saida kai kasuwanci ka samu kuɗi daga cikin dai manafi'in nata bai huce wannan a sha ɗan ji zaki-zaki da sauransu shi ne dai manafikin amma cutarwarta ya yi anwanin taiwa in ji Allah subhanahu wa ta'ala wai kuma ma akbaru min nafi'ihima yanzu sai aka zauna a haka sai Umar bin Khattab sai ke cewa ya Allah ka sauko mana wani bayani na ƙarshe a kan kiyama haka Umar yake tona addu'a saboda shi kawai gani yake alsayin shi bai dacewa ga mutum tsayayye a ganshi na shakiya kuma musulunci a lokacin nan ba a yanke hukunci kai tsaye ba a kanki sai Umar yake gani wannan amsar da aka bada aka ce fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u linnas an saki maganan ne an bar ma mai hankali sai auna an ce cutar ta yi anwani yawa tun da ba ya tashi mafi yawa abinda aka haramta a musulunci sai in ka diba ka gani wanda ya kasance cutarwa shi ta yi yawa ko kuma cutarwa ce duka sai musulunci ce kakkai ka gano cutarwa ba gano ba shi dai ya san Allah subhanahu wataala da ya shar'anta ya san akwai cutarwa sai hana ka yanzu Umar bin Khattab yake ta wannan addu'a yake cewa ya Allah ka sauko mana hukunci na ƙarshe a kan kiya yana ta wannan addu'a yanzu ana nan sai wata rana Abdurrahman bin Auf sai walima hadisin ya zo a cikin Tirmidhi sai gaci sahabbai ya ce aje garkar shi a zamna za a ci abinci shi kenan aka zo aka taru da muhajirai da ansar aka zo aka ci abinci kuma aka tulina na giya aka aji kuma hallo aka sha aka yi tatil kowa ya yi sha yesu yanzu lokacin sallah sai aka ce to a tashi a yi sallah sai aka ce to waye ka karatu aka ce a wani a wata ruwa ma Aliyu bin Abi Talib da aka ce tashi ka ja sallah shi kenan shiga aka kamar da sallah aka yi alhamdulillahi rabbil alamin aka yi fatiha alƙari sai ɗauko ƙulya ayyuhal kafirun sai ce kuliya ayyuhal kafirun sai ce la ya ce a'budu ma ta'buduna maimakon ya ce la a'budu ma ta'buduna ni ba zan bauta ma abinda kuke bauta ma ba haka ayata yake sai sauya ta maimakon ya ce la a'budu sai ya ce a'budu ni zan bauta ma abinda kuke bauta ma a zahirin magana kafirci ne idan lake shi me ya kashi ya faɗi wannan magana saboda ya shiga wani yanayi ya yi su kahin su ƙari sallai a can kuma masallaci manzo sallallahu alaihi wasallam yana zaune aya ta riga ta sauka ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqul ya wanda kuka yi imani yanzu kaga a can ta akai fihi ma idmun kabiru ma manafi'u linnas aka ambaci linnas ko mutane baki daya to anan kuma da za a yi kira sai aka kira mummune wanda suka sha suka yi sallah daga yau kada a kuskura a kusanci yin sallah alhali ana cikin yanayi na mai la taqrabu salata wa antum sukara yanzu shikenan sai hukuncin ya zama wani iri yau ce to za a shagi wanda za ta ma mutum parameter din kafin lokacin sallah ya ji sule sai dai a sha bayan asuba in aka sha kuma bayan asuba babu aiki zungona babu aiki na kaza babu aiki na kaza an shigo ne ne lokacin aiki ne bai wa a sha giya a wannan lokaci ana shan giya a lokacin da aka samu hutu ne hankali ya kwanta amma lokacin zai aiki zai a sha giya yanzu sai aka shiga lissafi to an sauko daga aiki aka sha kuma azhar ta kusa in aka sha bayan azhar kayan la'asar an yi ayyuka su ne in aka sha ba suka shigo ne na yi haidai a sha bayan lisha kuma aka sha bayan lisha barci za a yi wai asara ke in kai su kai barci ne aka yi ya kamata ce idan ka bi ka san ya ake shi yanzu kai suka shigo ne na yi dalilin wannan sai kasance wasu dan karan kansa sai suka rage shan giya wanda yake shan misali litir guda a da yan sai komo sai rabi wani ya komo yanciya ya kasance dai an rage kai wani ya dangana mai hawasa amma duk da wannan ana samu ana sha tunda dai musulunci bai ce ba ka sha aya ba ta ce ba kai sai ka sha ba ta ce ba haram yanzu shikenan ana nan Umar bin Khattab bai hasa addu'a ba yana addu'a na cewa ya Allah ka sauko mana hukunci na ƙarshe akan jiya Allahumma bayyin lana fil khamri bayana shafiya haka Umar yake addu'a ya Allah ka bayyana mana akan al'amarin jiya bayani wanda ya kasance mai warkarwa bayani wanda zai kasance ya goge dukkan wani kai kawo da ake yi akan ta cewa kawai ga hukuncin ta haramun ne kashi tunda duk maganganun da aka yi na baya in banda aya ta farko zance ne ake akan cewa akwai matsala a shan ta amma ba a ce ba ka sha wata rana ana zaune Allah aka samu sahabbai sai gamu a wani gida aka gama a gidan aka zauna ana sha Anas bin Malik a lokacin nan shine ma yake shayar da mutane yana babba mutane ana zuba a kofi ana meka ma wannan ana meka ma wannan shikenan an zo ana tsakai kawai sai ga me kira ya danno kai yana bin titina titina na garin Madina yana cewa ya kumun munai aya ta sauko akan Allah ya haramta giya dan haka daga yau annabi ya ce a gaya muku giya haramun ce duk wanda yake da giya ya zubda ta duk wanda yake da giya kada yi kaza duka aka yi zani yana faɗin haka akwai wanda ya ɗauki giya ya ɗora a bakin shi yana ji an ce an sabko ayar da ta haramta giya aje wanda har abada bai sake sha wani gata a hannun shi wani za a bashi kai tsaye aka tsaida kai tsaye aka ɗauka aka bi titin Madina aka ringa zubda ta kowa ringa fito tulin shi ya ringa zubdawa malamai suka ce sai da ya kai a asari ya tabbata cewa sai da ya kai Madina tana warin giya a lokacin saboda giyar da aka fito da kowane gida kowane gida fito ake ana zubda ana zubda aka zubda ta kakaf ɗinta kawai in ka ga masu shan giya sai ɗaya wanda shaitan bai yarda ba cewa kowa ya zama mutumin kirki shi dama ai matsalar shi ke shi bai taba kowa zo mutum yake to akwai wanda shi dan yake bari irin su Muawiya bin akwai Muawiya na akwai wani bawan Allah ya cewa Muawiya wanda shi Allah ya jarabce shi da sha wata ran ya sha ya zo jama'a sallallahu alaihi wasallam wasu suka babbuge shi annabi ya ce a babbuge shi da takalmi aka wuce aka babbuge shi sai annan wani yake tsine mishi albarka sai annabi ya kalle shi ya ce mai latal anhu ya ce la tafa fa innahu yuhibbu Allah wa rasuluhu kada gan shi haka wannan da kake gani yana sa Allah yana son masa shi kada ka taimaka ma shaytan akan dan uwanka ka tsine mishi kara lalacewa ka mishi addu'a Allah shi ne shi wannan ba Allah ya daga cikin wa'anda suke sa manzo sallallahu alaihi wasallam dariya ya da barkwanci sosai in ya je kasuwa in ya ga wani kaya haka kawai in ya gani sun ma annabi ke kohe su ya kama shi wata ran ya je kasuwa bai da kula da kuma ya ga wata riga mai kyau ya ce wannan riga zata ma annabi ke nawa ya ce mai kaza zaka bada ya ce to bashi ya ce na yarda aka bashi bashi ya dauko kawo manzo sallallahu alaihi wasallam yace ga wata riga na gani a kasuwa na san ko zata maka kyau na kawo maka hadiyya kyauta nabi ya godiya masa wannan rikici ya rikici shi da mai kaya ya rike shi yace ina kudi na riga da ka amsa sai yace me zo mu dai suka zo tun manzo sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi rigan nan da na kawo maka ga mai kaya yace ba kyauta ka bai ci wuta ma bashi na dauka yanzu ya zo neman kudi shi da haka biya shi wani ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya kama annabi ziyara mutumin ƙauye ne irin wannan suke fitowa ya zo da raƙumin shi da kayan shi ya sabki ya shiga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yana mai tambayoyi yana ɗauka domin ya je gida ya karantar da 'yan uwan shi suna zama su kuma a share su da sauran sahabbai suke hira sai wani ya ce ka raƙumin nan yana da kyau raƙumin nan zai yi mai kaza kaza sai ya ce musu zai yi mai ko suka ce in kuna so yanka muku shi mana sai ga kamar wasa sai suka ce yanka ba kawai tashi ya dauki wuka yana zaune raƙumin kawai soki shi dama soki yake kuma ya kira ma wuta ce ku hede shi aka kama raƙumi aka hede shi yana ciki aka kan shi a share aka ciccire nama ya rarraba ya ci akai gidan kowa mai raƙumi ya fito ba ka ba raƙumi sai ka kan raƙumin shi a ji a share kawai kuwa shi iyo yake kururuwa annabi fito ci ne aka yi ci ita ya kai haka ya ce ya rasulullah su suka ce ya burge su na ce in kuna so in yanka suka ce yanka su suka ce in yanka ni kuma ne yanzu aka kira ba Allah nan aka lallabe shi aka biya shi kudin shi kudin rakumin shi aka kara mishi kuma aka ba shi hakuri akan abin da aka mishi to wannan bawan Allah shi Allah ya jarrace shi da sha a lokacin amma Musa sallallahu alaihi wasallam kuma ya karanta da lokacin nan yace ka a ringa tsine mishi ya kasance a ringa mishi addu'a to yanzu giya ta haramta yanzu kuma sai hadisai daban-daban da za su zo a kan menene hukuncin wanda ya sha malam anan sai fara mana wannan babi da ayan nan ya ayyuhal ladina amanu wanda ta haramta giya kai tsaye Allah ya ce ya ku da kuka yi imani innamal khamru wal maisir cewa giya wal maisir da caca wal ansabu da kuma gumkin da ake zuwa ake mishi yanka wani gumki ne ake zuwa ake mishi yanka ya ce wal azlam da kuma diba da ake yi da kibiyu da kibau ko kuma ce kibiya a lokacin nan idan mutum zai wata tahiya ko zai aure wanda daga cikin tsari sai mutum ya zo akwai su kibiyoyi da ya aji su wannan na diba ne a ciki akwai alkhairi akwai sharri sai ka sa hannunka cikin zakuman idan ka dauko alkhairi sai ka dauka kuma sai ka halba shi to a lokacin nan zai nuna maka cewa abin wannan da kake kanshi akwai alkhairi ne idan ka dauko sharri hannu ka jewa sai nuna maka cewa sharrin babba ne ko sharrin karami ne bi ma'ana idan kai sibilan wani wuri idan ka samu abin da kai sibile kenan alkhairi 100% ne idan baka samu abin kenan alherin ya kasance san kanta ne idan kuma sharri ne idan ka halba sharri ne zama 100% idan in ka samu kenan abin da ka sibile idan baka samu ba shikenan sharri ne zama kenan al'amwace ne to shine ake ce ma al-azlam diba da suke da kibibi da kibau sai Allah yake cewa rijsun min amali shaytan kazamta ce zunubi ne laihi ne iya daga cikin aiki na shaytan sai Allah ya ce fajtanibuhu la'allakum tuflihun ku kiyaye ta idan kuna so ku tsira sai Allah ya ce innama yuridu shaytanu saboda shi shaytan abin da yake so abin da yake wada abin da yake nema a tare da ku an yuqi'a bainakumul adawata wal bagda so yake sanya adawa da kin juna tsakaninku fil khamr wal maisir ce a cikin giya da kuma caca saboda duk wanda ya sha giya kai ka san abin da za a yawa gare shi sai mutum ya sha giya ya zagi mutane sai mutum ya sha giya ya kwamfarta ma biza ko a cikin gidansu ko a cikin iyalan shi abu ne wanda gashi nan ana ji daban-daban haka wal maisir ita ma tana gadar da adawa caca dole kai caca da shi ka cinye shi haushin ka zai rinne shi kullun ka ji an ce a wajen caca an yi faɗa in banda caca yanzu da ake yi da na'ura wanda ne sai ka nemi da wa za ka yi wannan to wanda ake da na'ura ka daddanna ana walo a horon shi ko ana walo a wani gari ka ce wani zai ci in aka yi katari abinda ka zaɓan shi aka yi shi kenan ka je kuma a baka ɗan kuɗi ka sa da jikinka in aka ci ka kuma ka zo kana abin da ya gari yanzu abin ya juya ka ga mutum ɗan barsa ne amma kuma Allah ne yake rilta ci ba ni saboda ni ya sa kuɗin shi a nan ya kama rilta ci ka ga mutum ɗan rilta ne Allah ne yake barsa da ci saboda ya sa kuɗin shi a nan to kaga caca ba abin take gadarwa illa adawa tsakanin al'umma akan giya sai Allah yake cewa wai suddukum an zikrillahi akan giya da caca yace daga cikin abin da suke gadar mana suna katangange mu a wajen ambaton Allah yace wa anis salati haka nan da yin sallah yace fa hal antum muntahun shin za ku hanu duk wanda ya san giya da caca abu ne wanda suke shagaltar da mutane wajen ambaton Allah da kuma wajen yin sallah cikakka sai Allah ya ce fa hal antum muntahun shin za ku hanu wani ba Allah da cikin du'a na Larabawa yake bada labari yake cewa irin wannan project gare su na taimakon mutane sai suka kai wani gari in suka kai garin da kansu ke yawo irin unguwa ta marasa ƙarfi suke yawo sai su bubbuga gida in aka bude wanda ya fito sai su bashi abin da suka bashi sun san wannan gidan tabbas akwai bukata sai su bashi abin da suka bashi koma yace suka zo wani gida sai suka bubbuga da suka bubbuga sai aka ji budewa amma kuma suna jin musun mutane suka yi insisti suka yi tabga suna so dai koma wane ne a yi kokari a bude su bayar yanzu can da aka jima sai wata mata ta bude da ta bude shikenan to da ta ganshi mata san shi saboda an san shi a tele da sauransu yana wasa shikenan sai ta ce ban san ku ne ba shi yasa na jima ban bude ba ta yi godiya ta amshi abin da suka bada shikenan sai take ce mishi dalla tana roƙon alhurma a wurin shi saboda shi ta lura cewa malami ne wanda kuma sananne a garin to tana neman alhurma a wurin shi ya kai mata kukan wannan sama shi a tunanin shi wani abu ne daban take nema shikenan sai tambeta me kike so sai ta ce mijina an yanke min hukuncin shekaru a gidan kansu a lokacin abin da ya zo mai a rai ta je so ne take ya je ya roƙa a kan cewa a sassafta mashi a sako shi shikenan abin da ya zo mai a rai ya ce a lokacin sai ta ce abin da nake fata tsura wata tara ya mutu ina so da Allah ka je wannan sassaftin da aka min aka rage min shekaru inda san samu ne da shekarun sun yi haka dalla ka taimaka ka je a ƙara mai wasu shekaru ya zama a can ya ce to ta ce i wallahi so nake fatana kada ya hoto kawai ni da shi mu gamu a lahira kawai amma a nan duniya ce gamuwata da shi matsala ce ya tambaye ta miye faru to a nan take ba shi labari sai ta ce ina iya da shi wajen guda hudu duka 'yan mata sai ta ce sai kasance mashayayyiya ake shige kullum cikin ma yake zo mata gida ya ce rannan sai Allah ba ta ɗana mashi tana aiko shi bayan shekara ɗaya yaron ya ida hudu da kamashi tunda yaro yana jariri wani lokaci kamashi ba ta hudu ba bayan shekara ɗaya ya ida hudu kamashi kawai ya gabe kama da shi kawai ya zo gidan ya sha giya ya rikice mata ya ce kada tan wannan yaron ba ɗan shi ba ne ba ya doki ɗan ya ringa wurgi da shi kawai ya kashe yaron ita da ɗan gidan duka kowa hoto yana kuka suka samu da kyar suka rike yaron suka kai ƙaran shi dalilin ya ji ma yaron ciwo tunda yaron hakari ya yi aka kai aka riye shi ɗan watanni hudu ya ce shi kenan ya fasa ba zai ƙara sha ba ya ce bayan wani lokaci ta sake samun haihuwa bayan ya fito kuma ya koma ɗabi'a ta shan giya kawai yaron ya fara warwarewa kuma aikatari namiji ne kawai ya sha giya da ya shigo kawai ya kalli yaron ya ce kawai bai kama da shi ba dole ba yaro ya kama da kai ta kawai ya biyo ɗan uwan matarka wannan abu ne sananne ai ko yaro ka aiye shi amma bai biyo ka ba ko ya biyo matarka ko ya biyo wani uwan matarka ko ya biyo wani kakan shi ma kaka ma biyowa yake yaro an yi wa irin wannan a Masar kawai matar shi ya yi balaguro matar shi ta aiki yaro baki shi balarai kawai yan uwan suka tada hankali suka tsinsa ransu yan uwan matar wannan in ya dawo shi kenan asirin famum ya to duka tsakasa suka tada hankali yana dawowa aka ce mai gaɗan da aka samu ya ga yaro baki kirin kawai ya rungumi yaro ya ringa jin daɗi yana ta abin nan suka ce mai lahiya mu ko mun damu muna ce an ka zo zaka yi fushi ya ce to kakanni na baka ƙi ne ka kai na baka ƙi ne suka ahi babana hori ya ce na gasa da ido ya ce kakanni na akwai baka ƙi sosai ya ce ba wani abin mamaki ba ne kenan yaro yana iya bin kakannin shi shikenan kawai zo ya ɗauki yaron ya gama shi da bitar ɗin gidan ya ringa halba shi da yaron ya mutu suna kallo maharin da aka shi gidan kasu yake zama yanzu ka ga me ya kawo wannan abin kawai shashi a wani ne idan yana normal wannan idan ma bata zo mishi kawai daga ya sha wannan idan take zo mishi kawai yazo tada masa hankali a gidan yace an yi kaza an yi kaza an yi kaza kuma wannan yaran ya gadar musu da cewa ana gudun arman su saboda baban su ga irin halin da yake kiran kaga wannan kadai ya ishi mishi shaye shaye ya kuma kashi a sai ya fara yin wasu ilimin a Saudiya aka yi irin wannan shi ma suka bada tarihi shi kuma wani ya je sha giya giya ta wuce misali wanda ya sha ya zo ya ce mama aihe shi wai idan ita yake so kwanta ko kashi kashi in ba aka ba kawai shi kashi kashi ta gani da gaske yake ta yarda yanzu lokacin da ya warwado aka mai rubutan abin da ya kuma ɗauki wuka ya kashe kan shi ga abin da ya aikata kuma hannu ga ƙarshen inda ya me ka wannan abin giya ce shi sa aka ce mata ummul khaba'is ita idan ka sha komi za ka aikata za ka yi zina za ka kashe mutum za ka zagi kowa za ka saba ma iyaye za ka komi duk wani babban zunubi da ka sani kana iya aikata shi ka sha giya giya ba ta tsaya ba a wannan ruwan ka da abin da zai sa ka mai giya kullum muskirin khamr da abin da zai sa ka mai giya huta ka daga hankalinka giya saboda me ake ce ma giya idan aka ce khamara bima'ana satara aqaluhu ya koye hankalin shi ka sha abin da ya koye ma hankali yanzu hankalinka a wani wuri yake daban kai kin ba kai bane ba wani abu ne daban yake wanda kuma kai ka sarrafa shi kai yanzu mai shan giya baka tsoro a lokacin da ka sha kake cikin wannan yanayin Allah ya ce a zamna a haka nan yanzu ka zamna a haka shikenan kawai kai kullun cikin baye kake har lokacin da zaka mutu dan Allah mutun ya kwana biyu ma ba cikin hankalin shi ba ya ake kai kai da hankalin naka ma ya kare bare baka da shi saboda Allah ka duba barci ne kaga barci ma dai kamar jima ne baka san ba bi kake to barci ma kawai ƙarshen wayo ne wanaka aka zo akan barci duk wani wayanka ya kare in dai baka iya hana idan ka barci ba wallahi wayanka ya kare saboda lokacin da kare idan ka yayin da aka yi da kai sai da kai shi za idan zan kwanta barci ka shirya kawai in ma tahiya ce to da dan dama dama dai ka dai san me ka tanada amma karihi ido kai barci mallam baka san ba wa yake tahiyar da lamarin naka imanin ka dai in mumuni ne kai kawai Allah to bare a ce baka da hankali kana cikin wani yanayi hawa to yanzu kaga duk wannan dangin kwayoyin da ke rakwai duka haramun ne dama ita wiwi abu ne sanin abin da ya shayi wannan sitramon su wannan kananan komprime da ake sha bula ne wani ne masara ne duka ga sanin idan an rasa wanda za a samu a ce a yi mahalin na kirki sai a je a sai na dala goma yanzu da naki bani labarin wata kwaya idan ka sha ta kwana uku za ka yi kana cikin mare duk rana ta buke ka yi kashe ka shiga wani abu har da ya kuma kai aka ce wajen ji kabiyar zaki na ce tabbas wanda bisa aiki suka shiga shashe a wannan kwayar da an shiga uku saboda idan suka bubbuga ba samu jikabiyar da za su sha ba wallahi wani birgi a kowar gida wata kura da kuke ajiya ko gida duk ba ta sha ba daga sun zo huta za su yi ita su dai ya za su hada wannan kudin a samu a dan shiga wani yanayi kawai shi sa wata sata in ka gani ka san kawai sata ce ta talauci mallam in kaga abin da mutum ya dauka abin bai kai ka ba ba abin sata ba amma sai kai samu a bashi jikka a bashi dari a bashi asattin shi ne samu ne ya je ya shanshe to wannan abu ne wanda da kadan ka nake wa da har aka yi wannan matakin abu ne kuma wanda mun sha gani kaga mutum yayi shaye-shayen tilif ana ta mai burki a kwalta yayi hutsari a wando ya hwada a ko'ina ana tsallaka shi kai yanzu a ringa cewa baban su wane ne a haka wani irin kayan takaici ne wanda sarkin su wane ne a haka ai kamata kama kanka karatun tanu su wannan abu ya kasance ba ɗabi'a ba ce ta musulmi ɗabi'a ce ta wanda ba musulmi ba wanda shi ma in yi musulunta yana shigowa dole baki zai shi ne wata ramman daga cikin turawa yake cewa ko wanda musulun kuna ba mamaki sai ce wannan rezan ne rezan wanda da shi aka yi giya kun zo kun ce giya haramun ce kuma rezan shi halaka ne kuma rezan da shi aka yi yace ko wannan al'amarin na gurbin musulmi mu make ce bane sai ce kashe wuta shikenan dai sai ce mi wannan ba matarka bace ce wannan ba iyaka bace ce wace ce halaka inka ce sai ce matata ma ne ce ita wannan in ba daga matarka ta fito ka gani a hankalce kawai shikenan kare shi in inabi da shi aka yi giya an ji to giya ke inabi ce ai ta ma iyaka ɗaya matarka ce amma aka halatta ma wannan aka haramta ma wannan to giya ana yin ta da irin wannan samfarrakan dukkanin din itace ana yin ta da dabino ana yin ta da hatsi ana yin ta da rezan ana yin ta da sauran abubuwa duk sanin a zamanin da mun kai Umar bin Khattab yake cewa giya suna yin ta da dabino ana yin ta da inabi ana yin ta da sha'ir duka ya zana sai ce kai duk abin da zai tahimma da hankali yace kawai shikenan giya ce alke shi a matsayin giya haramu sai yake cewa faqan naha azza wa jalla fi hadhihi al-aya sai yace Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya ya haramta giya wa haddara minha kuma yayi kashedi akan shan giya wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yake cewa ijtanibu al-khamra fa innaha ummul khaba'is annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku kiyaye giya saboda ita ce uwar sabo duk wani sabo to giya ita ce baban shi yace fa man lam yastanibha faqad asalla Allah wa rasulahu duk wanda bai kiyaye abin da yake samaye ba to hakika saba ma Allah da manzon shi wastahaqqa al-azab kuma ya cancanci azaba bi ma'siyati Allah wa rasuli domin saba ma Allah da manzon shi قال الله تعالى الله مسبرك سيدي تو من يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين دون da yake saba ma Allah da manzon shi yake ketare iyaka Allah zai sanya shi gidan wuta wanda zai dawoma a ciki kuma yana da azaba mai radadi Abdullah da Abbas yake cewa lamma nazala tahrimul khamr masha sahaba ba'dhum ila ba'd wa qalu hurrimatil khamr wa ju'ilat adlan lishirk rada ba sai ke cewa lokacin da aka haramta shan giya sahabbai suke zuwa wajen uwansu suna gaya musu cewa an haramta giya kuma irin haramcin shirka dan haka ake yi ta na har ba ku labarin ranar da aka haramta giya Abdurrahman bin Auf ya tsara walima ko a garkashi da aka zo aka ci aka sha an yi mai wannan Talha ne Abi Talha na abin alhani tsara walima ranar da aka haramta giya ke da ya tsara walima a garkashi an ji ana zaune ana sha an ci an sha sai faɗa ya kabre tsakanin wani da wani yanzu kawai ɗayan sai ya ɗauki dama raƙumi ne aka yanka sai ya ɗauki kwabiri na raƙumi sai ya rafka ma ɗaya aka yi nan goshin ya cire jini gashi nan kata-kata kuma magana dai magana ce ta kabilanci a lokacin yau sallallahu alaihi wasallam kuma ba iya daga cikin abin da baya so yaji ana yi tsakanin sahabbai yanzu da ya rafka mishi akai jini yake ci ana zuwa jama'a sallallahu alaihi wasallam kawai aya ya kasa shi ne dalilin da Allah ya ce inna ma yuridu shaytanu an yuqi bainakum al-adawata wal baghda kage yanzu wanda ka rafka ma abin nan ko da ya warzake in ya diba ga tabo a fuskar shi waya ma aka ce wani kaga sabon fada ne zai to kaga adawa take hadawa abu ne wanda musulunci bai rashi yace wa zahaba Abdullah ibn Umar ila anna al-khamra akbar al-kaba'ir Abdullah ibn Umar yace giya ita ce manya ita ce babbar daga cikin manyan zulubai yace wa hiya bila rai ummul khaba'is yace kai babu shakka ita ce uwa a dukkanin sabo yace wa qad lu'ina sharibuha fi kayri hadisi Allah an ci mai shan ta ba a hadisi dai ba hadisi dai wa yace wa Ali ibn Amr radiyallahu anhuma Abdullah ibn Amr shi kuma yake cewa Allah kara masa yarda qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu muskinin khamr dukkan abin da yake sama yace giya ne wa kullu khamrin haram dukkan giya duk abin da yake sama yace kuma haramun ne yace wa man shariba al-khamr duk wanda ya sha giya fi dunya a nan duniya wa mata ya mutu wa lam yatub bai tuba ba minha daga shanta wa huwa mudminuha ya kasance mai yawan shanta ya zama sula lam yashribuha fil akhirah to bazai sha ta lahira kenan idan ba a tuba ba ne kada a ce mutun ya shagiya a nan duniya kawai bai sha ta lahira in ya tuba ya sha amma in bai tuba ba har ya mutu yana sha iya daga cikin ukubar da zai samu a gobe kiyama bazai sha ta lahira Allah subhanahu wataala kenan wannan me yake so a nuna maka akwai giya a lahira wanda za a bayan aljanna shi ba zai samu wannan dama ba Allah yake ce mana cikin suratul muhammad mathalul jannati allati wu'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamarin ladhatin lisharibin wa anharun min asali musaffa yace wa anharun ita giya ta aljanna kamar teku ne ma ke yawo ce kamar wani kogi ne haka yake yawo kawai kogi ne wannan musamman na giya kogi kuma proper ba irin wannan mai kwace da kwace ba na giya wannan zatun lisharibi ne ce kayan daɗi ne ga masu sha kayan da ake ba mutun sharru shaye-shayen ma na aljanna Allah ba mu labarin su irin kwafin da ake baka wadaniyatan alaihim zilaluha wa zullilat qudufuha tazlila kawarira min fiddatin qaddaruha taqdira wai su kaunin fiya ka asan kana mai zaji ba zanjabil haka zakari abubuwa kwafin da ake baka ma abin sha na musamman ne aljanna to giyar da za a shayar da dan aljanna wanda ya mutu yana shan giya shi babu shi babu ita ka san kuma duk abin da Allah ya ce shi ne ya yi shi kuma ya tana da shi ga yan aljanna kuma ya ba mu garantin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu garantin cewa mala aynur ra'at abinda ido bai taba gani bane aljanna wala udhun sami'at abinda kunne bai taba ji labari bane ba wala khatar fi qalbi bashar bai taba zuwa a tunanin wani dan adam ba abinda ke da kuma ni'ima a gidan aljanna kawai ana gaya maka sunaye ne amma hakikanin abin yanda yake baka taba tunanin shi ba ba taba tunanin shi haka ita ma gidan wuta abinda ke da kuma a gidan wuta dan adam bai taba tunanin shi ba akwai wata itaciya a gidan wuta inda za ta sauko ta gudana ta guda daga firiwikinta duk abin da ake jin daɗi a duniya da shi gabaki zai lalace duka duniya daga ya hwada ƙasa duka zai yi infektan komi komi ɗaci zai kuma ɗaci irin wanda bai shayuwa ai abin da ke da kuwa a lahira ya huta tunanin mutum malam abin da ke da kuwa na aljanna da abin da ke da kuwa na wuta sai yasa kullum mu dinga addu'a Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabri wa min adhabi jahannam ko kuma ka rinka cewa Allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhu bika min an-nar a duk lokacin da kai wannan addu'a wuta za ta ce ya Allah mai wannan addu'ar ta neman tsari gari ya Allah ka nisantar da shi da gare ni aljanna kuma ta ce ya Allah mai wannan addu'a ta cewa yana so ya shiga ciki na ya Allah shi kuma ka kusantar da shi zuwa gare ni kenan kaga wannan addu'a ce ai ta musamman wadda ba abun bari bace ba sai ce rawa muslim an jabir radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna 'ala allahi ahadan muslim yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yace akwai alƙawari akan Allah wanda Allah ya dauka liman sharibal muskil duk wanda ya sha kayan mai an yaskiyahu allahu min dinil khabal cewa Allah zai shayar da shi daga wani ruwa na khabal subhanallah kila ya rasulullah wa ma dinatul khabal suka ce ya ma'aikin Allah menene ake cewa wannan dinatul khabal yace irqu ahlin nari aw isarati ahlin nar wannan abin da ake cewa wannan ruwa wani ruwa ne za a shayar kai ba yake ka shaye-shaye ba to bari a baka kayan shaye-shaye na kirki a gidan wuta shine za a ma wannan hukuncin sai a ɗauko mugunya da dukkan wani ruwa da mazinata suke huddawa daga gabansu wanda suka mutu suna zina ina cikin hukubarsu su ringa huddo wani ruwa mai wari ƴan wuta su fara auna su damu su wannan warin damu su azabar da take cinsu wutar da take cinsu wannan warin ya yi musu tashin hankali da azabar da ake musu saboda bala'in abin yanzu wannan ruwan shi ake tasowa sai a dauko a isko ka kai mai shayi-shayi a bude baki a rinka dura maka shi di ba gani mala Allah rawa da shayi-shayi mala kuma Allah kiyaye iyan mu daga wannan hanya Allah kiyaye ɗan uwa daga wannan hanya masu yi kuma Allah shirye da su wallahi ba kan kirki bane abu ne wanda kamar wasa abu kantaka wani lokaci da masu sha ko kuma fara ƙanana kana ganin ba komai bane ba sun su kai ka zuwa ga manya ka zo ka fara shan ƙanana ana nan nan a gani ba komai bane ai an muce su akai zuwa manyan an muce su aje zuwa har akai inda za a ce ma da wannan ka gani ni ne kaza ka ji wani yana ta ni ne kaza ban na jin komai ma ne a ce a to wannan ka huce shi ne ka riga kwallon ta saba yanzu ina gaba ga wani nan to daga an kai wannan matakin shi kenan sai gani mutum kawai bai aikatuwa bai anhwanuwa bai ma kanshi anhwani kuma bai ma wani anhwani kawai ya zama kasusiya babu yadda za ku yi da shi bai anhwanar da wani bare ya anhwani kanshi wallahi irin wannan kuma akwai su da yawa ko ba komai bane ga danin su haka wallahi shaye-shaye kuma wanda yana daga cikin abin da wasu suka rutu da shi saboda wasu suna samun kuɗi su aikin su kenan safarar shi su ringa kawo mutane suna sha to wallahi ka ji da kyau duk wanda yake irin wannan aiki na sayan na siyo kayan da suke sa yara shaye-shaye da suke sa yara maye kana ganin kuɗi ne kake samu wallahi wuta ce kake ci kuma kana halakar da iyan mutane kana bata musu tarbiya kai contribute akan wannan kuma hadisi ya tabbata duk azabar da za a ma mai sha kai da ka saida hadda kai a ciki kai da kake saida hadda kai a ciki ko taba ce kake saida wallahi ka bari ita ma haramun ce bi ijma'il ulama saboda abu ne wanda kai tsaye taba lafiyar dan adam yake kai tsaye gashi nan an rubuta an gaya maka an ce wannan abin yana gardar da cuta amma kuma kake zuwa kake aikata ba to duk abin da yake halaka mutum haramun ne a musulunci Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kada ku kai kanku cikin halaka duk wanda ya sha taba ya san halaka ce kai kanshi duk wanda ya sha kanshi ya san halaka ce kai kanshi to wannan kai kiyasi akan dukkan wani abu in dai kasance akwai cutarwa a lahiyarka to musulunci ya haramta shi shi musulunci kare lahiyarka yake so ya kare hankalinka da ƙarshe mu sani cewa musulunci shine ya zo ya kare wasu abu da ake cewa duriyatul khams wasu abubuwa guda biyar ga dan adam musulunci akan su ne yake so kare su ya ba su kariya domin kawo ne lahiya wasu malumai sun ƙara guda sun ce shidda ne ma na farko musulunci ya so kare maka addininka shi yasa Allah ya turo manzanni su koya maka ya turo manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ku ana so a koyar da kai addininka ka san addininka kuma aka haramta yin ridda kuma aka halatta maka jihadi idan ta kama ayi jihadi domin a kare addini na biyu shine rai shi yasa musulunci ce duk wanda ya kashe rai shi ma a kashe shi wan nafsu bin nafsi na uku shine zuriyarka shi yasa musulunci ya halatta aure ya haramta zina yace idan kana so ka samu fami to aure zaka na hudu shine hankali musulunci ya zo kare hankalin mutum shi yasa ya haramta duk abin da ake da yake wadda mutum daga hankalin shi musulunci ya zo ba wani abin kariya na biyar shine dukiya yasa musulunci ya ce wasariku wasariqatu faqtahu aydihuma shi yasa ka ce duk wanda ya sata ma aiki mai hannu saboda musulunci yana so kare ma kowa duke shi na shidda da an kara shine mutunci musulunci yana so kare mutuncin mutum shi yasa aka ce duk wanda ya ma wani kazafi domin ya bata mai mutuncin shi a mai bulala ta malam tun da bai da dalili innal ladina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum samanina jalta kaga wannan abubuwa guda shidda da muka zana idan mutum yayi tunani na tsanaki zai lura cewa rayuwar ce gaba ki da gama to musulunci wannan abin yake gogormaya domin ya kare kai kuma kake contribute wajen ya zakkai dan ka samu kuɗi kanana tarbiyyar mutane garin ka mutane kan shanshai wallahi haramun ne kuma dukiya haramun ce kuma hallo kana cikin da sai ba ta gudunmuwa wajen lalacewa al'umma saboda duk al'umma da ta kasance ɗan shashaya sun yawa a ciki wallahi ba ita ba ci gaba ina karatu ina ilimi bare ibada Allah shirye mu abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure Allah himana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh